yanzu haka dai gwamnatin jihar Adamawa ne ma ta kafa dokar hana fita na ba dare ba rana a garuruwa 11 na yankin karamar hukumar Guyu da kuma wani bangare na Lafiya Lamurde sakamakon wannan tashin hankalin da ya auku a tsakanin waɗannan kabilu na Lungula da kuma kabilar Waja. Kamar yadda bayanai ma suka tabbatar, rikicin ya taso ne kan takaddamar filayen noma wanda kuma ja asarar rayuka da kuma dukiya. Mr. Salamon Kumanga da ke zama daraktan yan labaran gwamnatin jihar Adamawa ya ko bayyana manufar wannan kafa doka a yanzu.
An dauki wannan mataki saboda tarzoma da ya barke tsakanin mazaunan yankin, kuma gwamnati ta da wannan matakin din ta tabbatar cewa an kwantar da wannan tashin hankali. In ka lura kwanakin baya an samu tashin hankali a Tino, kuma gwamnati ta da wannan mataki na cikin gaggawa ta tabbatar cewa an kwantar da wannan tarzoma, kuma da yardan Allah an samu zaman lafiya a wannan yanki. Kuma yanzu an ka ɗauki wannan matakin don a tabbatar cewa zaman lafiya an samu ya kankana.
Akwai da dama da suka rasa gidajensu bayan gasar rayuka da ake kamar wani tallafi ita gwamnatin jihar Adamawa ta ba waɗanda abu ya shafa.
To jiya shi mataimakin gwamnatin jihar Adamawa Chief Kwade Set da sakataren gwamnati Malam Bashir Ahmed sun ziyara gaggawa a wannan yanki na lafiya inda wannan tashin hankalin ya auku, kuma na sun kai ɗan tallafi wanda na cikin gaggawa wanda zai taimake wannan jama'a da suka rage wurin don a samu a ɗan rage raɗaɗin wannan tashin hankalin.
To wai kowane hali al'ummun da rikicin ya shafa ke ciki, ga ma ta bakin wani da yanzu ke gudun hijira sakamakon wannan rikici na Lungula da Waja.
Wallahi wuraren mu dai halin da ake ciki dai mu da aka kokkona mana gidaje, mun riga mun bar gari mun tafi a makwabtakan garuruka da ƙauyuka mun samu mafaka a halin yanzu.
To su wurare ne abin ya shafa?
Farko dai wuraren da aka fara konewa kafin hargitsi ya tashi wata anguwa ne a garin Dumnafurti wanda ake shi da ita anguwan Tangalila da Lahukuli, sannan kuma daga baya da daddare rikici kuma sai ya sake tashiwa a sauran makwabtan garuruwa kamar Bosifire anguwan da ake shi da ita Lokos anguwan Mamsirmi Zakawan Dumnafurti su ne wuraren da ya sake barkewa cikin dare.
Ya ko zuwa yanzu rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta ce ta ma kama sama da mutum 30 da ake zargin suna da hannu a wannan tashin. Tashina DSP Suleiman Hangroje kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ya koyi min ƙarin haske game da halin da ake ciki
a nan karamar hukumar Kuyuka cikin jihar Adamawa. Gaskiya an samu baraka tsakanin kabilan Lunguda da kuma Waja, inda aka dauki ba dadi kamar jiya har zuwa daren jiya, amma cikin matakan da rundunar 'yan sanda suka dauka na tura jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma, wani abin an ci nasara, an kawo kura ta lafa, an yi iya kokari a tabbatar da cewa dai hakan nan bata wuce da ƙauyukan da abin ya shafa zuwa wasu ƙauyuka ba.
Game da wa'inda rundunan mu suka kama kuma yanzu haka sun yi dashe dai suka kama mutane kamar 32 daga kowane bangare wa'inda suke da hannu a tada wannan fitina, sannan kuma an kawo su nan ɗakin gudanar da bincike. Amma game da wa'inda suka jikata ko suka samu wasu raununnuka, kuma har ila yau muna nan muna gudanar da bincike, idan kuma har mun samu sahihin wa'inda suka jikata nan ma za mu iya faɗakar muku yanzu, amma yanzu haka ba mu da iya wa'inda suka samu wa'innan raununnuka.
Kuma da menene fata ko shine Allah ka kwashe irin wannan tashin hankali? Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.